balle lajiga 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 ga ganga a wajen danko bello zuk su zuk su zuk su garin Alibaba. Matakai zan yaya masifin raina kirare zan kona a baban barna wukake sun bude bikiran gasa ci koye mutu koye rai oho mijina ya tsallake zukar maho mijina ya tsallake daukar hoto ta kama ta shoshin shirme ina san mai daki na bana ware tukwane in sun mutu sun zamto shirme
Gaganga a wajen danko bello zuk su zuk su zuk su garin